lokutukan sallah guda biyar, sallan azhar la'asar da kuma ainihin magariba da ainihin sallan isha'i da kuma ainihin sallan sahi. To shi malamin daga cikin tsarin sa, tunda litayi ne wanda aka fadada, akan kawo da wa'ansu mas'aloli wanda suke da alaka da kowane babi idan akwai su. Sai mas'aloli wanda suke da alaka da ainihin lokaci, wanda mun karanta mas'ala guda daya, ita ce shi ne alwaqatu awqad fara'id as-salah. Lokaci yana daga cikin mahimmanci daga cikin sharɗukan sallah. Lokaci yana daga cikin mahimmanci daga cikin lokutukan sallah. Mun karanto dalilai daga alqur'ani da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mahimmancin kiyaye lokaci, inda muka tsaya akan ainihin hadisi na Abi Zar, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi, kaifa anta, yaya za ka yi ko ya al'amarin zai kasance maka, idza kanata alayka umara yumayituna as-salah, idan kana da ainihin shuwagabanni wanda suke ainihin jinkirtar da sallah, ayu akhiruna as-salata an waqtiha, suna kashe sallah ai suna jinkirtar da sallah akan lokacinta. Qultu fama ta'muruni, sai Abu Zar yace, idan hakan ya faru gare ni, me zaka umarce ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushi, salli salata li waqtiha, kai sallah a cikin lokacinta, fa in adaraktaha ma'ahum, idan ka same ta tare da jinkirtawan su tare da su, fa salli ma'ahum, sai kai sallah tare da su, fa innaha laka nafila, sai ta zamanto maka nafila. Ma'ana kai karka jinkirtar da sallah har lokacin ta ya huta, ko kai ma ko ke ma karki jinkirtar da sallah har lokacin ta ya huta da gangan. Idan mutum ya aikata haka, ya saba ma Ubangiji subhanahu wataala, sai ya tuba gare shi. Mas'ala ta biyu, bima tudraku salatu fil waqti, menene idan mutum ya same shi a cikin bangarorin sallah ko ayyukan sallah yake da hukuncin cewa ya samu sallan gaba dayanta ko ya samu sallan a lokaci? Malam yace, li ahli al-ilm fi hadhihi al-mas'ala qawlani, ma abuta ilmi malumai suna da fatawoyi ko mazhabobi guda biyu a game da wannan mas'alar, cewa menene idan mutum ya same shi yana da hukuncin cewa ya samu wannan sallah a cikin wannan lokacin, raka'a guda, ƙasa da raka'a guda, raka'a biyu ko fiye da haka nan? Mazhabi na farko sun tsaye akan cewa tudraku bi takbiratul ihram, idan mutum ya samu kabbaran harama to ya samu ainihin wannan sallah. Ai, idan ya samu wani rukuni daga cikin rukunnanta ba tare da an keɓance ɗaya daga cikinsu ba, to ana ilga shi cewa ya samu ainihin wannan sallah a cikin wannan lokaci. Shi ne abinda Imamu Abu Hanifa ya tahi, haka ne Imamu Shafi'i, Allah ya ji kansa ji kansu da rahama. Me hujjarsu a kan cewa idan mutum ya samu kabbara harama kamun lokacin sallah ya huta, ya samu sallah a lokacinta? Sai suka ce, anna idraka juz'un min as-salah, riskan wani abu daga cikin sallah, wa huwa takbiratul ihram, shine kaman kabbara harama ka idrakil kull, kaman mutum ya samu dukkan sallan ne kamun in ya sami daidai da kabbara harama, kamun misali muqaddara, kamun lokacin ta huta, kamar ga rana gab da zata faɗi, ya tashi ya kabbara sallan la'asar, kamun yake gamawa ai sallan rana ta riga ta fada, an huta daga cikin lokacin sallan la'asar. To tunda ya samu kabbara harama kamun hutan lokaci, to ana ilga shi cewa ya samu mi wannan sallan. Me dalilan ku? Sai suka ce, kabbara harama wani bangare ne daga cikin bangarorin sallah, bal rukuni ne daga cikin rukunnan sallah. To kasancewan ita sallah la ta ba a ciccirata a ce wannan shashin ya tahi, wannan shashin ya tahi, a'a, a dunkule take. Shi sa idan kai riya a cikin raka'a ta ƙarshe, sallan gaba ɗaya ta yi ta bace. Idan kai riya a cikin raka'a ta uku, sallan ta bace. in kai riya a cikin raka'a ta farko sallan ta baci saboda sallan a dunkule take gaba daya amma idan misali mutum azumi ne yake sai yayi riya a cikin azumin yau to in azumin yau ya baci na jiya F1 na gobe kuma sai ikhlas yayi shi dan Allah wanne ya tsira yanzu na goben da ya tsira amma na yau ya baci saboda mi kowane yini daban yake idan ya yini ya sha ruwa an kare wannan yinin sai kuma wani yini na gaba da rashin lafiya za ta kama shi wannan kwanakin da yayi su yana yin azumi duka za a ilga musu da shi saboda kowane kwana ne a rarraba suke ce to ita sallah ba a yi cicira ta tun da ya samu kabbara harama suka ce to ai ya samu sallah wannan shine mazhabi na maganar su ta farko magana ta biyu sai suka ce hadisin Aisha radiyallahu anha me hadisin Aisha yake cewa qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa hadisi ne ingantacce wa muslim ya fitar da shi tace annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-asr sajadatan qabla an taghruba ash-shams aw min as-subh qabla an taṭlu ash-shams faqad adrakaha duk wanda ya samu sujada guda daya kamun rana ta fadi to ya samu sallar al-asr wanda ya samu raka'a guda daya kamun rana ta huto ya samu sallar mi al-fajr ta sahi sai suka ce nan an ce as-sajada sujada daya ce daga cikin rukunnan sallah ba dukan sallar bane juz'un min as-salah fa yuqasu 'alayha to za iya yin qiyasin kabbara harama da muka ambata dazu cewa za iya qiyasin sa saboda kabbara harama rukuni ne haka nan sujada ita ma rukuni ne daga cikin rukunnan sallah dukan su darajar su guda hujja ta mazhabi na biyu sai suka ce a idan mutun ya samu daidai da kabbara harama ba illa shi cewa ya samu ainihin wannan raka'a sai an ƙara wa ansu abubuwa suka ce tudraku bi idraki raka'atin kamilatin fil waqt zai samu sallah ne a lokaci idan ya samu raka'a guda ɗaya cikakka ita kuma raka'a guda ɗaya cikakka ana auna ta da samun ruku'i idan yayi karatu yayi fatiha yayi karatun sura ya ainihin kabbara yayi ruku'i ya samu wannan ruku'in ya taso raka'a ta daru cewa sai ya samu raka'a guda ɗaya cikakka wannan shine abin da Imam Malik ya tahi da kuma ruwaya daga Ahmad kuma shine abin da Sheikhul Islam rahimahullah ya tahi akai wa huwa raji kuma shine abin da yayi rinjaye malam shi ma shi yayi rinjayar alal aqall mutum ya samu raka'a guda ɗaya kamun mutar lokacin sallah wannan shike nuna cewa ya samu sallan a lokaci to ya zasi da dalilan wa'ancan musamman dalilin man adraka min al-asr sajadatan faqad adraka aw ayyun as-subh qabla an tatlu ash-shams faqad adraka ha ya zasi da wannan hadisi zasu akwai fassaran da ke gare shi suka ce dalilan mu shine Abu Huraira Allah ya yarda da shi yace man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah duk wanda ya samu raka'a guda daya daga cikin ainihin sallah to ya samu wannan sallar kamun lokacin ta yimi kamun lokacin ta huta ya samu ainihin wannan sallar wa jumla man adraka sharti malai yake cewa jumla cewa man adraka jumla ce ta shar'i wannan hamci ne na larabci mana cewa mafhumuha anna man adraka duna raka'a cewa duk wanda bai samu ba ƙasa da raka'a ai duk wanda ya samu ƙasa da raka'a guda daya fa innahu lam yudrik bai samu wannan sallah a cikin wannan lokacin kenan samun sallah a lokacin mu'allaqun bi idraki raka'a ya kulli ne da samun raka'a guda daya kamila عدم اعتبارها الغاء لما اعتبره الشاعر شارع تو رشن kasancewan bai samu barka guda daya to kuma an gefa dukkan wani abu wanda ke koma bayan raka guda daya cewa ba amfani da shi akan cewa ya samu wannan raka rataye wannan samun sallan da raka guda daya kenan yana nuna cewa samun ta shine raka guda daya kin cikakka وتعليق الادراك بالتكبيره اعتبارا لما الغاه الشارع mana sun yi raddi ga wancan ainihin mazhabi fa a cikin nan wurin man adraka min as-salati ay man adraka rak'atan min as-sala duk wanda ya samu raka'a guda a cikin sallah hadisin ya bayyana raka'a guda daya inan dalili ne akan cewa wanda ya samu kasa da raka'a guda daya baya daga cikin wanda ya samu sallah to kabbara harama tana daya daga cikin kasa da raka'a guda daya to kuma tana daga cikin abinda shari'a bai dauke ta ko nan dalilin bai nuna cewa ba an samu raka'a saboda kasace da raka'a guda daya saboda kabbara harama tana daga cikin fima al-zahu shari' abinda shari'a ta ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar cewa tunda bai kai raka'a guda daya ba dalilin su na biyu shine amma hadisi raddi akan hadisin cewa man adaraka sajadatan duk wanda ya samu sujada guda daya suka ce abinda ake nihi da sujada guda daya cikin hadisin shine da raka'a ba wai sujada guda daya ba mutun ya dora gocinsa a'a a can ma hadisin abinda ake nihi shine raka'a wannan kuma yana iya yiwa saboda ana iya kiran mutun ko wani shashe na mutun da wani bangare a halce yana faruwa yanzu idan misali nace jajayen hulluna suna hucewa ni nake ni ha iko masu jajayen hulluna ko in nace jajayen rawani suna hucewa ma'ana iko masu jajayen rawani suna hucewa ai wallahi wata tayya ko tunda ba mutum ne ma'ana nan mutum nake ni amma kuma sai na hadu wani bangare nashi wanda yake banta da shi inda dukan ku ba ku da jahulla nan sai nace mai jahulla ya huce to wancan wanda yake banta da shi shi nake ni wani bangare na abu ana iya kiran shi kuma ana nihin gabaɗayan shi kaman wadan ubangiji subhanahu wataala yake cewa tabbat yada abigo abilahabin wa tab yanzu idan an tashi yi mushi azaba hannayen shi sun tabe an tashi azaba hannun za a me za ma azaba ai ba hannun za a me ba azaba ai hazhar da shi gaba daya kaman kuma wadansa cewa wailul lil aqabi minan na bane ya tabbata ga ainihin diddige na ainihin wuta ko diddige wanda ruwa bai isa ba wannan nan ba diddigen ba ai ake nini diga mutum ne gaba daya ko kuma wanda ya sha ainihin kayansa kasa ba wai diddigen kade za a yi masa ba azaba ko kayan a shi kin ake nihi amma ya kado wani bangare to nan ma irin shi ne tun aka ambaci ainihin sujada amma ana nihin ai raka'an guda daya gaba dayanta wani bangare ne nata والمراد بها الركعه الكامله من باب تسميه الشيء ببعد انن انا نهي ركعه غبادايا تا اينهن قهو كو هانيان كيران وانا ابو ده وني شاشي daga cikin jikinsa ببعد اجزائه sannan yadullu ala hadha aidan marratan man adraka rak'atan yazo cewa man adraka rak'atan wa marratan man adraka sajadatan kenan yazo hadisin da lafzuka daban-daban wata ruwaya man adraka rak'atan wata ruwaya man adraka sajadatan to kasancewan duka daga masdari guda daya suka huto tana nihin cewa ashe abu guda daya yake ni wadalla ala anna almurad kuma suka ƙara samun dalili akan cewa har yanzu dai sujadan nan abinda ake nihi da ita raka'an dai cewa ala anna almurad wahidun huwa ar-raka' al-kamila abinda ake nihi cewa nan man adaraka raka'atan man adaraka sajadatan abinda ake nihi cewa raka'a guda daya cikakka miye dalilin da ke nuna haka sai suka ce qala ibnu umar radiyallahu anhu yana cewa shi ma hadisi ne ingantacce yana cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajadataini qabla az-zuhri wa sajadataini ba'daha idan muka fassara kalma da kalma cewa na kiyaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujada guda biyu kamun azhar da sujada guda biyu bayan azhar me yake nihi kenan rakawoyi ne na nafila rakawoyi guda biyu kamun azhar da rakawoyi guda biyu bayan azhar tunda ba za ka yi sujada guda biyu ba haka ka ce su ake nihi a'a rakawoyi guda biyu don saboda akwai hadisin da ya kawo su gaba daya kenan cewa wannan ya suna taimaka ma juna wajen fassarawa sai ce a nan gurin ya ani rakatai ne yana nihin rakawoyi guda biyu kenan dai a nan gurin wannan masalaka bayan tattauna dalilan guda biyu dukansu Allah ya saka musu da rahama mu gane
ba a cewa wancan kuskure ne ko wancan ba daidai bane ya dukan su manyan malamai ne Allah ya saka musu da rahama Allah ya saka musu da alkhairi amma akan diba wanne dalilan shi suka yi karfi abinda malam yarin jayar ko abinda malam ibnu taymiya shi ma ta akai da sauran malamai suka ta akai shine cewa idan mutun ya samu raka'a guda daya kamun rana ta hada ya samu al'asar in ya samu raka'a guda daya kamun rana ta huto ya samu sallar zahi amma wannan ga wanda ke da uzuri ba ba haka ba kawai kai zaman ka iya zaman ka sai lokaci ya kusa huta ka ce har yanzu kana ni kana cikin ainihin lokaci sai ya kusa huta kai sallah wannan ganganci ne zamu gane shi nan gaba insha Allah kenan wanda yake da uzuri barci ne ya mamaye ka ko wata musiba ta irin da ta iya faruwa ta shagaltar da kai akan yin sallah sai can fuka an kara kai subhanallah ai ba ai wal asr sai ku ne ga rana ta kusa fada akai arwallah kamun ta fada an samu raka'a guda daya kun samu sallah a cikin lokacin la'asar na'am mas'ala ta biyu man ad'ayta ukkai man adraka juz'an min alwaqti thumma ja'ahu udhr to wannan tana da alaka da tahorkon cewa wanda ya samu wani bangare na lokaci sai wani uzuri ya zo mishi wannan sallar da uzurin ya zo mishi ya yanke zai rama ta koko a'a misali mutum ne ya samu sallah yayi raka'a daya yayi raka'a biyu ta sallar azhar misali ko sallar la'asar kawai sai ya haukaci yanzu ai ba zancen mi ibada ko an dauke mishi alqalami to idan ya samu lafiya wannan sallar da ya samu wani bangare a cikin ta zai rama ta shine misali ko kuma ta fara sallah ga ƴan uwan mu mata ta fara sallah ta yi raka'a guda daya ta yi raka'a biyu ko ta yi raka'a uku kamun ta kare kawai sai jinin biki sai jinin afwan jinin wasunanta aiwa sai jinin al'ada jinin haila ya zo mata yanzu babu zancen mi ba zancen sallah za a yanke sallah to yanzu wannan sallar da ta fara idan ta tsarkaka sai ta rama wannan sallah ko kuma shikenan malam yace idza tara'a udhrun ba'da dukhul alwaqt idan wani uzuri ya bujuro ma mutum bayan lokaci ya riga ya shiga na sallah ta lokaci kal jununi kaman hauka wal igma ko suma ko mutum ya suma rashin lafiya wal haid ko haila wal nifasi ko biki wani hawi zalika ga makamanta haka daga cikin uzurukan da suna iya faruwa a yankin sallah sai malam yace fa huna halatani akwai halaye guda biyu na farko an yakuna madamin alwaqti duna qadar alfardi cewa a samu cewa lokacin ya tahi lokacin da bai isa ba ayi ainihin farilla ai ma ya sauli aqall min raka'atin kamila abinda ya tahi kin daga cikin lokaci wanda ke kasa da ainihin raka'a guda daya abinda ya saura ya samu uzuri abinda ya saura lokaci ya huta kamar kwatankwacin kasa da raka'a guda daya to kuma bai samu bai wannan sallar wannan uzurin ya zo masa kuma abinda ya mai saura daman ma lokacin ya kare kamar kwatankwacin kasa da raka'a guda daya sai malam yace in haka ne fala yajibu alaihi alqada babu ramuwa akan sa ba'da zawalil uzri bayan hucewa uzri babu ramuwa akan sa bayan hucewa uzri wannan magana za a sake komawa da ita zuwa gaba can kuma mun ga makamanciyar ta can a lokacin da muka yi masaloli na haila da biki idan jinin haila ya yanke kamun mutan lokaci shin sallar biyu za ta yi gaba daya kamar azhar da la'asar ko magariba da isha za ta yi ko kuma ta lokacin za ta yi kenan nan wurin hali guda biyu idan lokacin daman ma ya kusa huta kuma bai yi sallan ba zai yi sallan sai wannan uzurin ya zo masa to babu komai a kansa na biyu an yakuna madamin alwaqti ma yattasi'u li rak'atin kamila lokacin da ya tayi ya isa ayi raka'a guda daya cikakka fa fi ilzamihi bil qada'i qawlan anan ma wa suka ce zai rama wa suka ce a'a sai an samu wani dalili mai karfi wanda ya riga ya gabata a cikin ainihin baban haili zata rama wannan ko kuma zata rama bi sallah ta gaba kawai za ta yi wanda daga cikin dalilan da aka ambata cewa da ko haka ne
da an samu umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata su ramu sallolin da uzuri ya zo musu lokacin suna cikin wannan lokacin kuma haila ta zo musu da an umarci su rama to kasancewa ba a samu ba dalili yana nuna cewa ayi tawakkufi akan sa har sai an samu dalili واختار شيخ الاسلام انه لا يلزمه القضاء اوجن cewar ramuwan sa malume suna maganganoni guda biyu shehu islam ya tayi akan cewa a babu wata ramuwa akan sa li'annahu qattara alayhi udhrun fi waqtin saboda wani uzuri ne ya bujuro mushi a wani lokaci ya juzu lahu ta'khiru salat ilai wanda ya iya jinkirtar da sallah zuwa gare shi wa huwa ghayru mufrid kuma shi ba mai sakaki bane wala mu'tami ba kuma wanda ya bar sallan bane da ganga ولأنه لم ينقل زبد كما ba a samu ba ma'ana nan gurin kenan banda wanda yayi sakaki wanda kawai da gangan ne ya bar lokacin har sai da ya kusa huta kuma sai wannan halin ya same shi to idan mutun ya zaman to ba mai sakaki bane ba da gangan ba yayi sannan kuma kari a haka lam yunqal annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara imra'atan ya umarci wata mata bi qada'i salatin tarama wata sallah hadat fi waqtiha wanda jinin haila ya zubo mata a lokacin ma a kasratu hudusihi tare da yawaitan waruwan haka hakan ko zai faru kai wa hadha qawiyyun malan yace wannan hujja mai karfi ce saboda da abin ya faru kasancewa akwai mata da yawa kuma al'ada suke yi duk wata da hakankin ya faru kuma da an bayyana hukuncin ba a samu tambaya ba ko ba a samu umarni ba wa in kana al-ahwat amma dai abin da yayi mutun ya kiyaye ya guda daga cikin shakku ko dan guntun sa ne al-ahwat mutun yayi ya guda daga ya kiyaye shine mutun yayi mi qada'uha wallahu a'lam yanzu wanda ya zaba malami ya bar mana ya zubo mana sai bar mana haka da ma'ana cewa wanda suka tayi akan cewa za a rama su ma suna da maganganoni guda biyu wa'an suka ce a rama wa'an suka ce ba za a rama ba daga cikin wanda suka ce ba za a rama ba akwai shehu islam wanda ya ambato wannan hujjojin shi yace ba za a rama ba dan saboda faruwa haka sai malam yace hujjan da ibnu taymiya ya kawo tana da karfi amma dai saboda kiyayewa a ramu guda ɗin Allah ne masani ni ma haka da fadi sai sai na uku yace al'azaru kenan in hakan ya faru mutun ya rama din shine yi na uku al'azaru li ta'khiri salati an waqtiha wa na uzurruka ne zai iya ba mutun dama ya jinkirtar da sallah ko wani uzurruka ne idan mutum sun same shi in ya jinkirtar da sallah babu lahiya gare shi kuma ba a ce mushi mai sakaki kuma ba da gangan bane uzurrukan su ne kamar haka na farko akwai annawmu wan nisyan barci da mantuwa idan mutum yayi barci kamar ya mutu haka nan mantuwa mutum zai iya shagalta ya mance duk da irin kiyayewanka da san lokutukan sallah wata rana wani abu zai zo ya shagaltar da kai wata musiba da wata jarrabawa ta rayuwa za ta iya zuwa ta shagaltar da kai kamar ce har wannan lokacin sallah na'am ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat ahzab suna ainihin gina handaq gina wannan rami saboda ga kafirai ne ga daddazo su ana cikin gina wannan rami har sai da lokacin al'asr ya huce bal ma lokacin azhar da al'asr ai shagaltu kawai ba madda ake ayi kokari ayi wannan katar ramin da doki bai sai tsallaka ba a gewaye hanyar da suke shiga yi gama dutse da dutse su shagaltu sai da lokacin sallan ya kusa wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Allah la'ana cewa la'anallahu quburan ko mala'allahu quburan ko ajwafahum shagaluna anis salat salatul wusta sun shagaltar da mu akan sallah sallah ta tsakiya ai sallar al'asr to in akwai mantuwa malin yace fa man nama anis salah duk wanda yayi barci bai yi sallah ba aw nasiha ko ya mance ta hatta haraja waqtuha har sai da lokacin ta ya huta fa huwa ma'zurun yana da uzuri wa yajibu alayhi ada'u hadhihi salah wajibi ne akan sa ya aikata wannan sallar anan akwai bambanci
sauran mazhabobi zai ramu wannan sallah, sauran mazhabobi wannan ba ramuwa bace, saboda shi din ba uzurin da yazo mishi ya huce shi barci ne ko mantuwa ne, ba da gangan ba yayi cewa zai kawo wannan sallah. Da yaran da muka saba mu ce zai ramu wannan sallah, iza staiqaza min nawmihi, idan ya tashi daga barcin shi, au zakaraha, ko in ya tuna ta, li hadisi Anas bin Malik. Saboda hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man za'ala tira da amince Allah tabbata gare shi, yana cewa man nasiya salatan, duk wanda ya mance wata sallah ko wacce ce, fal yusalliha, ya sallace ta, idza zakaraha, idan ya tuna ta, la kaffarata laha illa zaka ba illa zalika, ba da wata kaffara sai wannan. Yanan duk wanda ya mance wata sallah bai yi ta ba sai ya tuna ta, to a kowane lokaci ne zai yi ta. Misali yanzu mun yi sallan magriba, muna jiran sallan isha'i, kawai can sai ka tuna, kai anya ko na yi azhar, ka tuna ka ce kai lalle kan ban yi azhar ba, yanzu zaka yi azhar kai tsaye kawai a yanzu nan, ka yi ta da karatunta a sirrance, ko da dare ne yanda take haka zaka yi ta. Haka nan mutum yayi kokari ya sahiya ta yi, sai ya tuna cewa kai jiya ko ina ga ban yi sallan isha'i ba, lalle kan ban yi sallan isha'i. In ya samu tabbaci ba wasu wasi ba, akwai abin da shaitan yake wasa da hankalin shi, in ya samu tabbaci da yakini sai ya tashi yayin wannan sallah, ko kuma barci ya dauke shi da ya tashi ma tuntuni tun da zai kwanta. Yanzu har an yi al'asar, an yi magariba, sai ya tashi. Yanzu in ya tashi kawai zai al'asar, kuma yazo yi magariba, tun da an yi magariba sai ya jira kuma lokacin isha'i, sai ya ce ya sallace ta lokacin da ya tuna ta. Wa nama annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, hakan ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi barci, wa ashabu, haka nan sahabban shi, fi tafarin, a cikin wani bulaguro, bama aikazahum illa harashams, illa harashams, ba abin da ya tada su sai zafin rana da ya fara bugun sai suka tashi. Yanzu lokacin sallah wacce ya huta kenan, lokacin sallah sahi ya riga ya huta, wa qad tala'at, rana ta riga ta huto. Faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi nawmin tafrid, babu ainihin sakaki a cikin barci, innama tafridu ala man lam yusalli salah, mai sakaki shine wanda bai sallaci sallah ba, hatta yaji'a waqtu salatil ukhra, har sai da lokacin wata sallan yayi. Wannan shine al mufrid, Allah ya tsare mu da sakaki. Wannan yana daga cikin layyuka, manyan layyuka, jinkirtar da sallah akan lokacinta, ko har sai lokacinta ya huta wani sallan ta shigo. Wannan kuma yana faruwa ga wanda Allah ya jarrabe su da wasu al'amurka na duniya, na duniya. Allah subhanahu wataala ya tsare mu, ya kare mu na imani. Faman fa'ala dhalika, wanda ya aikata haka ba tare da wani uzuri ba, falyusalliha, ya sallace ta, hina yantabihu laha, yayin da ya halka ko ya hankalta zuwa ga wannan sallah. Wa idza kana min al-ghadi, idan ya kai gobe ma, falyusalliha inda waqtiha, sai ya sallace ta a lokacinta. Nan yana nuna cewa idan mutum bai barci, bai samu ya sallaci wannan sallah ba, to ba a ilga shi, ba a ɗaukar sa akan cewa sakaki yayi, wanda ya sakaki shi ne wanda ya bar sallah har lokacin ta ya huta. Fa'ala salata fi waqti al-istiqazi, wa fi'lu salati fi waqti al-istiqazi, aikata sallah a lokacin da aka tashi daga kwana, au zikir salah wal mansiya, ko kuma tuna wannan sallar wadda aka mance, huwa fil haqiqa ada, malam yace a haƙiƙanin gaskiya yin sallar ne a lokaci shine. Wasu malamai suke karawa akwai lokutukan sallah, lokaci wanda ke zababbe muhtari, akwai kuma lokaci wanda ke na larura, akwai kuma lokacin mai barci ko mai mantuwa. Dan kar su sanya wanda ya barci ko ya mantuwa su sanya ainihin sallar cikin ramuwa. Malam yace a haƙiƙanin gaskiya sallar yayi ta ne a lokacin, la qada'a, ba ramuwa bai, li'annahu fi waqtin ladhi la waqta laha siwahu, yayi ta ne a cikin wani lokaci wanda ba ta da wani lokaci sai wannan lokacin. Ma'ana ai wannan lokacin da ya tashi daga barci ko ya tuna ta shine lokacin ta a haƙƙinsa. Tunda an ce barci laysa fi nawmi tafrid,
babu sakaki a cikin ainihin barci. Shi ko barci yayi babarin ta bai da ganga, kenan lokacin da ya tashi a wajen shi shine lokacin wannan sallar, ko lokacin da ya tuna ta a wajen shi shine lokacin wannan sallar, kenan za a iya ilga mushi cewa yayi sallah shi ma a lokaci. Malam yace anan akwai alfadakarwa kadan tambihi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, fada nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi abi qatada mutaqaddim, fa idza kana min alghadi, idan ya kasance gobe fal yusalliha inda waqtiha, ya sallace ta a cikin wurin lokacin ta. Ittarabata aqwalul ulama fi ma'anahu malim mai ma'anu fassaran su ya bugi juna akan ma'anan wannan, ana nihin idan ya kwana sai in azhar ce bai yi ba, in ta kai gobe sai in azhar ta yi zai wannan ramo, sannan kuma azhar ta lokaci, ko kuma zai aiki ne da wancan hadisi na ainihin wannan makaranta na Anas cewa man nama an salatin, wanda yayi man nasiya an salat, duk wanda yayi mantuwa akan ainihin sallah, fal yusalliha idza zakaraha, ya sallace ta yayin da ya tuna ta. To da wannan yayin da ya tuna ta, a duk lokacin da ya tuna ta zai yi ta, ko kuma zai aiki da wannan ƙarin da ya zo a cikin ainihin wannan ma'ana. Malam ya ce wa sahihu allazi alayhi almuhaqqiqun, abinda ke zance mahi inganci na bin masu diddigin hadisi daga cikin malamai Allah saka musu da alkhairi, ma zakarahu an-Nawawi, shine abinda Imam an-Nawawi ya ambata. Me abinda Imam an-Nawawi ya ambata? Shine anna ma'anahu, abinda ake nihi da hadisin, annahu idza fatatuhu salat, idan sallah ta huce shi bai samu yayi ta ba, faqadaha sai ramata, la yataghayyar waqtuha, lokacin ta baya canza, wa yatahawwalu fil mustaqbal bal yabqa kama kana, baya canza ya koma zuwa ga gobe, zai tsaya kamar yanda yake lokacin a wurin shi shi wanda ya barci ko wanda bai yi ta ba. Fa idza kana al-ghadu sallat salatil ghadi fi waqtiha al-mu'tad, idan ya kasance sai a gobe ne ya tuna, to sai sallan ta goben a lokacin ta sananne. Wa laysa ma'anahu, ba ma'anan wannan hadisin ba, annahu yaqdi as-salatil fa'ita marratayn, zai rama sallar da ta riga ta huce su biyu, ya kuma sake sallan marratan fil hal, yayi ta a cikin lokaci, wa marratan fil ghadi, sannan kuma yayi ta a gobe, ai idan ya gama hadisan guda biyu. Idan ya ce zai gama su guda biyu gaba daya, nan an ce man nasiya salatan falisalliya idza zakaraha la kafarata laha illa zalika, duk wanda ya mance wata sallah ya sallace ta a lokacin da ya tuna ta, ba ta da wata kafara sai wannan. Kenan in ya ce zai aiki da wannan hadisin zai sallaci wannan sallah, sai aka ce idza kana min al-ghadi, idan ya kasance kuma gobe ne, falisalliha inda waqtiha, sai ya sallace ta a wurin lokacin ta. Ai idan sallan azhar ce ya tuna ta bayan magriba, kenan zai yi wannan sallar saboda mance ta yi a lokacin bayan magriba, kuma goben shi in magarin mitai azhar ta yi, sai sallaci sallar ya sake wannan sallar ta azhar wanda bai yi ta ba a jiya, sannan kuma ya sallah ta azhar wanda take ta lokaci, kenan ya sallaci sallar ta rama so nawa, so biyu. So biyar ce a wannan ma'anan ba haka ba, na akwai wanda sun ga wada haka, sai ce laysa ma'anahu annahu yusalli salatul fa'ita marratayn, ba ana nihin ba yayi sallah ta ainihin wanda ta huce shi so biyu, marratan fil hal, wanda ya tuna a yanzu, wa marratan fi fil ghadi, sannan kuma waccan idan ya zo lokacin da. Kenan kawai abinda zakai in ka hada hadisan guda biyu, duk wanda ya barci ko duk wanda ya mance wata sallah, yayin da ya tuna ta in ya tashi kawai sallace ta a lokacin da ya tuna ta, shikenan ya riga ya rama ta, ba zai jira ba har sai in gobe ta yi ya ainihin sallace ta. Na uku daga cikin uzurruka shine al-ikrah, tilashi. Fa man ukriha ala tarki salah, wanda aka tilasa shi ya bar sallah, wa muni'a min al-ima', aka hana shi ya ima'i, ima'i shine ya riga kwatantawa ya sunkuya in zai rukuyi kuma sujudan shi ta yi sunkuya in shi ta huce ya riga nunawa. Aw ukriha ala talabbusi bima yunafiha, an ko kuma aka tilasa shi ya zamna a cikin wani hali wanda ya ci karo da halin sallah, wa huwa ma'zurun, yana da ainihin uzuri, wa yaqdi idza zala uzruhu, sai rama wannan idan uzurin shi ya huce, wa amma idza amkanahu al-ima', amma idan ya iya samu ya riga ima'i ya dan bi ra'si ya dan sunfiyar da kanshi kadan, fatajibu alayhi salah fil waqti, sallah a cikin lokaci ta wajaba gare shi, walaysa alayhi i'adatuha ala sahih wallahu a'lam, kuma ba sai ya sake ta ba. Wannan uzuri shine mutun ne aka kama shi aka hana shi sallah, aka hana shi ya duka, ko aka mai darmin da ba zai iya sunkuyar da kansa gaba daya ba, ba zai iya yin ainihin sallah, ba zai iya imani ba, ko kuma aka hana shi cewa in muka ga alamar cewa kana wani motsa bakinka, kana wani sadda kanka, kawai za mu fille maka kai. Wala taqtulu anfusakum ayyukum rahim, to kar kai ka ce to ai hede ku kashe zami. Addini yana da hikima, kana ya rayuwanka zaka yi wani aikin da al'umma za ta amfana fiye da wannan gangancin da zaka yi. Akwai lokacin da za a shahada insha Allah, wato akwai lokacin da ake shahada, akwai lokacin da kuma ake tsaya. Ba tsoro bane fa, halala ba tsoro bane. Zan ba da misali, Khalid bin Walid kamun ya zamanto ya mahuto dai a sansa sosai, jarumi ne daga cikin jarumai a jahiliya da ya musulunta, an ta yi ainihin yaƙi da Rumawa, zazo ce mota ina ga an banta ba da Rumawa, gai jeshi al'umara aka ta yi da shi, sauran umara ɗin gaba ɗaya suka yi shahada, da ya ɗauki tuta sai ya yi baya da runduna, duka gaba ɗaya komo da su aka jayo baya. Ana cewa suna cewa ne ake riga cewa al-furar al-furar, ai wanda suka tsere suka tsere da fagerin dawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la bal qurra, wannan sune masu kai farmaki amma da hikima, saboda wa'ancin kin sirrullum kasu, in aka tai gaba ɗaya za a iya mutuwan gaba ɗaya, mutuwan gaba ɗaya ba ta gyara, saboda a cikin nan adda kai zaratan sahabbai da zaratan maharranta, in dukanku maharrantan da malaman kuka tsaye gaba ɗaya kuka shahada kuka malmace, wa zai koya ma mutane addini? Ina shahada ba, ina shahada ba. Amma in akwai zaratan malamai da zaratan wanda za su yi aiki irin aikin da kake, babu layi ce Allahu akbar ta wuce. Amma ana bi ne mataki mataki, kenan a nan wurin sai ka bar shi har lokacin da ka samu ainihin damar yin sallah. Shi malam ya ce to amma wannan uzurin idan amkanahu al-ima', idan yana da iya samun dan kadan ya iya sunkuyar da kansa kadan ya riga dagawa, kawai ya sallar shi a lokaci, ko da an hana mai ruwa, ko da an hana mai huto, ko da an hana mai zamna, ya sallar shi a lokaci. Fattaqullaha mastata'tum, ji tsoron Allah bakimi iyawanku, Allah subhanahu wataala ya sani. Kuma wannan sallar tayi wala yajibu alaihi al-i'ada, ba sai ya sake ta ba, saboda lokacin da yayi ta baki iya abun da yake da shi ne na iko, kenan ba zai iya rama ta ba. Amma in wani ne in yayi wannan sallah ba ta amsu saboda babu mi arwalla, babu limama, babu kaza, akwai wani abun da ake cewa faqidut tahurai, wanda ya rasa tsarki guda biyu, taimaman ma bai samu yayi ba saboda adarme yake, ruwan ba a bashi ba saboda adarme yake, amma lokacin sallah yayi yana gani inuwa ta karkata a zawar ta yi, kawai sai kabbaran shi yayi sallar shi, in yazo ruku'i ya dan sadda kanshi kadan, in yazo su wajen sujura sai ya sadda fiye da wancan, ya wadi duk abubuwan da yake yi, idan yayi sallama ya ci gaba da hasbi Allah wa ni'mal wakeel, Allah ya kame mota. Na hudu shine aljamu bainas salatayn, hada salloli guda biyu, liman yajuzu lahu aljamu, ga wanda ya halitta ya ainihin hada sallar guda biyu, wanda yake da wannan uzuri kenan ya iya hada sallar guda biyu, wannan shi ma uzuri ne akan jinkirtar da sallah, mana zai iya jinkirtar da azhar ta dan yi jinkiri kadan sai kuma ya jayo mi la'asar, ko zai iya yin sallar azhar da la'asar a cikin lokacin azhar, ko yayi sallar azhar da la'asar a cikin lokacin mi la'asar, duka yana da wannan damar. Ce to wanda zai iya hada, fa man jama'a salatayn jama'a ta'khirin, wanda ya hada salloli guda biyu jam'i na ta'khir, ay ya jinkirtar da azhar, yusalli al-ula fi waqti ath-thaniya, yayi sallah ainihin yayi sallan tahur ko a cikin lokacin ta biyu, wa huwa fil haqiqa mala yace, wannan ma a haqiqanin gaskiya la yuqalu, ba a ce mushi ma ta'khir, illa annahu akharaha, ba a ce mushi la yuqalu innahu akharaha an waqtiha, ya jinkirtar da wannan sallah akan lokacin ta, illa fi sura, sai dai kawai a sura kawai, shi ake cewa mushi suri a sura ne kawai, wa illa fa inna waqtayhuma fi hadhihi al-hala waqtun wahid, saboda lokacin su a cikin wannan halin lokaci ne guda daya, sayati tarfu min ahkam jum'a salatin insha Allah lokacin da zai zo bayani akan sallah wajen hada sallah da wajen niyya za a ƙara wannan bayani insha Allah ta'ala kenan nan in akwai wani uzuri bulaguro ne ko ruwan sama ne ko wani rishin lahiya ko wani aiki da za a shiga da cikin ayyuka kamar da na ambata mutum ne zai shiga aikin da ba a so a yanke ko kuma uzurka da wanda aka bada dama kenan mutum ya iya hada salloli guda biyu bulaguro ne ka iya hada salloli guda biyu ruwan sama gashi ne ya tado ana tsammani ya ka iya hada salloli guda biyu ko kuma operation za a shiga a yanzu wannan lokacin na zamani za a shiga operation ko shi wanda za a ma ko wanda zai shiga aikin lokacin zai iya jan lokaci za a dauki awa biyu lokaci zai shiga da juna to sai hada sallolin shi guda biyu wannan duka an bashi wannan uzuri shiddatul khawf nabiyal na karshe shiddatul khawf tsananin tsoro idan mutane suna cikin tsananin tsoro bi haythu la yatamakkanu min as-salati bi wajhin min al-wujuh ta hanyar da ba za su iya yin sallah ba ta kowace irin huska wala bi qalbihi ko kuma a zuciyarsa fala haraja alayhi babu laihi a wannan lokacin dina idan idza fata alwaqtu idan lokaci ma ya huce ya dan jinkirtar da sallah fi ahadi qawlai alulama a daya daga cikin maganganunin malami li'annahu law salla hina idzin saboda idan yana cikin furgici da tsananin tsoro da yayi sallah a wannan lokacin lam yadri ma yaqul bai san ba abinda zai yake bari wama yaf'al bai san abinda ke aikatawa ba la siyama inda shiddatul munabazatil adu musamman ma a lokacin da abokin gaba yake ta kawo farmaki ko yake ta kawo ainihin alakamar kwanci hankali da zaman lafiya da ana cikin hali na yaƙi mutane ba su iya tsayawa ba ma balle su samu damar yin ainihin yin wannan sallah suna cikin tsoro kai ko yana cikin gudu ne ma in tsoron ya kai tsoro to babu laihi ya jinkirtar da sallah har ya dan samu sukuni me yasa saboda ana iya yin salatin sallar tsoro in tsoron hawa ne kenan ana iya yin ta a daidai kun mutane in halin jami'i ya bada ayi jami'i in halin jami'i ya bada a rarrabe ayi in halin jami'i ya bada a ciccire a iya yi a ciccire za ta zo lokacinta insha Allah in halin yin sallanta ɗaiɗaya fa in kuntum farijalan aw rukuban in halin ya bada cewa ku iya yin wannan sallar kuna gudu a kawan ko kuna wasu abun hawa za ku iya yi to in tsoron duka ya huce wannan ba ka da sukuni a busa ba ka san abin da kake ba wannan halin ba za ka yi sallah ba saboda lokacin da kake sallah kai ma ba ka san me kake faɗi ba abin da kake aikata ba ka san abin da kake aikata ba wa alayhi yuhmalu ta'khirun nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ne ake iya fassara hadisin ko a dora hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan jinkirtar su na sallar al'asr fi ghazwatul handaq a lokacin ghazwatul handaq hatta gharabat ash-shams wa illa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sabon shi ana cikin tsoro kamar ga abokanan gabanin za su zo su ida sa su wanda niyyar da suka yi dama ma su zo su ida da madina gaba daya a kashe sahabbai a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsammanin su al'amarin da kowa ya huta haka suka dan da zo to ana cikin wannan tsoron aka shiga gina wannan rami har sai da lokacin la'asar ya kusa huta har ya huta wa qad warada an Anas ya zo daga an samu hadisi da Anas annahu ishtaddatil harbu badata fathin tustar wa murini falam yusallu illa ba'da tulu'i ash-shams cewa yaki yaki gumurzo ba su samu ruwa suke sallar asuba har sai da rana ta mi ta huto Allah subhanahu wataala ya kama kwanci hankali a kasashen mu da sauran kasashen musulmi gaba daya Allah subhanahu wataala ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon gushe mata Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya tsarkake ayyukan mu dauriya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh